Up on the housetop, when you pause, out jumps dear old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good old Saint Nick.
Yeah!
Up on the housetop,
up on the housetop,
up on the housetop,
oh, da-da-da-da. First comes the stocking of little Nell. Come on, Santa, fill the well. Give her a dolly that laughs and cries. One and I will open and shut her eyes. Oh, 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 oh. Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good old Saint Nick.
Da 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 da
da
da da da da da
da da
da da da da da
da da
da da
da da da da da da da da da da da da da da. Just see what a glorious bill. Here is a hammer and lots of tacks. A whistle and a ball and a whip that cracks.
Oh, who wouldn't go?
Well, up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good old Saint Nick.
Da 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 da